Hukumomi a jamhuriyar Niger sun kaddamar da mako na shayar da yara kankana nonon uwa abinda ya sa ministan kiwon lafiyar kasar Dr. Idi mai nasara yin jawabi ga al'ummar kasar domin fadakar da su akan muhimmancin baiwa yara sabin haihuwa har zuwa watanni 6 nono na uwa tsintsar sa.
Il est impératif de souligner le besoin de protéger et de soutenir activement l'allaitement maternel et ceci même en situation d'urgence.
Ya zama wajibi da mu kare bada nonon uwa kuma mu bada gudunmuwar mu koda a cikin matsanancin hali ne, haka ma mu sanar da uwaye mata da al'ummomi da ma'aikatan kiwon lafiya da masu kawo agaji da masu bada tallafi da ma'aikatan kawofin yaɗa labarai da su jajirce tukuru domin tallafa ma sha'anin bada nonon uwa wa yara tare da ƙarfafawa mutanen da suka ƙware a fannin shayar da yara kankana nonon uwa.
Résoudre la collaboration entre les personnes ayant des compétences en allaitement.
Wata likita a babbar asibitin garin birnin Kwanni ta bayyana mana muhimmancin baiwa yara nonon uwa.
A ba yaro nono tsantsa sai tsawon wata 6. Yaron nan inda ya sha nonon uwar shi nonon gaba shine nonon tsantsa, ba ruwa, ba abadin ruwa, ba abada bauri, ba abada wani abinci, sai nonon gaba shi kadai. Shina kara mai yaro kuzari sosai, yaro bai yawan cuta, bai yawan zawace-zawace, bai yawan amanna, kuma yaro zai shaku da uwar shi sosai, zai ji tausaman mashi. Mata suna ganiya sosai dan kamin mu saki mata daga nan ga sai mun musu jawabi. Kullun za mu saki mata sai mun gaya musu menene muhimmancin ba nono tsantsa. Mata kuma suna ganiya sosai, kuma suna amfani da shi. Muna ƙara jan hankalin mata saboda suna gani dai ga abokai ƴan uwansu, suna gani duk wanda ya bada nono tsantsa yana gani dan shi bai yawan cutan nan, kuma yaro zai shaku da uwar shi sosai, zai ji tausan uwar shi. Ba kullun ba ana tai da yaro bisa hanyar likita saboda bai sha nono tsantsa ba, an bashi wani ruwa ko na bauri, bai sha nonon uwar shi ba sosai. Muna fatan mata waɗanda basu gane ba su ƙara ganiya.
Ita dai jamhuriyar Niger tana keɓe mako guda domin faɗakar da al'ummar ƙasar bisa muhimmancin ba da nonon uwa ga yara sabin haihuwa har zuwa 'yan watanni 6 da zumar kawo raguwar mutuwar yara kankana daga sabin haihuwa zuwa 'yan shekaru 5 a duniya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.